أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, today is the 18th day of May 2018, which is equivalent to the second day of Ramadan, the year 1439. Allah is still telling us the story of the Israelites. Allah has shown us yesterday that when He commanded them to go into Jerusalem, He requested that they should be humble. They should go directly through the door, and also they should remember the bounties of Allah on them when He saved them from the Pharaoh. Today Allah told us, after all the instruction and all the things He has done for them, they've changed the word. Instead of them to go there, entering the Jerusalem by saying, God forgive us, they change the word, they change it to what means God we want wheat, we want food. And they're also instructed to go in humility, but they went there with all the haughtiness and big-headedness. In that, because of this change of the instruction of Allah, Allah sent from the sky for them a chastisement, punishment. Also Allah described to us another story of the sins of the Jews or Bani Israel. Allah told us that He has made Saturdays day of rest for them, a day in which they should not work, as a religious instruction, which they observe till today. On Saturday, they are not supposed to walk, but Allah tried them and tested them. Tested a group of Jews or Bani Israel, those ones that were living in an old town called Ayla, which is by the Red Sea. Now it occurs or is in Jordan. What Allah did to these people of this town, since they are forbidden from catching fish on Saturday, and the town is by the Red Sea, so what they do is they build a channel, and they have a sort of a big pond on their land with a channel to the ocean. On Saturday, Allah by His test will bring out a lot of fishes. Very evident. So many. So what they do, they made a channel. On Saturday, all what they do is to open the channel so that the fish will go into the pond they made. And towards the evening, on Saturdays, they will close the pond, and on Sunday they will come and catch a lot of fish. Here, they are using tricks to circumvent the law, the religious law. For that, also, Allah told us that this is how He tests people who transgress. Allah has many ways of catching you. If you are a thief, Allah will catch you. If you are a fornicator, Allah will catch you. If you are a liar, Allah will catch you. Whatever you do, Allah will catch you. Just like we catch rats in our homes, we put the trap, then put on the trap something the rat wants. So without knowing that there is a trap, in trying to eat what the rat wants, the rat is captured. The same way Allah trap put trust on us. Whatever you do bad, Allah will put a trap for you. You will not see the surrounding. You just think it's part of the nature. Then Allah will catch you. Allah has given us example that you should desist from doing evil. Because whatever evil you do, one day Allah will expose you. So may Allah guide us to the right path and show us the right way. This story of the Jews, there is a lot of lesson for us. There is no need to read history if you are not ready to plan for the future. History, what happened past, shows you why you are here on today. Your position today is determined by your past. And your position today will determine your future. That is the importance of reading history. This is the Jews. God saying, I have given you Jerusalem. Go and take it. Allah commanded them. They refused to take it. Disobeying God. Also, when you are taking it, these are the conditions of taking Jerusalem. The conditions, they refuse the conditions. Allah suffered them. Yet, by mercy of Allah, Allah gave them. But when their sins and iniquity became so much, Allah dispersed them throughout the world and drive them away. And Allah brought another people who will really, truly worship Him, who will praise His name. This is the Muslims. So after Allah has given Muslims the land, now the Jews, by all means, they want to come back. Why didn't you go the first time when Allah said they refused, but now they want it by all means, by all crooked means. Allah said they should follow and enter Jerusalem through the gate, but now they want to go through the back door. That's why they are riding on the superpowers, especially America, to cause mischief. What they want is that mosque, the mosque of Al-Aqsa. That is the ultimate goal. That is what they want to destroy it and build a synagogue. So we are calling on Muslims, especially the Nigerian Muslims. You can assist. And this is your jihad in front of Allah tomorrow. Our assistance here is Nigeria, since independence, I've learned, has diplomatic relationship with Israel before independence. So the white colonies made us into we have a bilateral relationship before independence. But what happened in 1973 after the Israeli-Egyptian war or Arab war, Nigeria cut ties with Israel because of the aggression of Israel on the Arab Egypt, one of the African countries. So we cut ties with them. Then in 1992, the military government then re-established this relationship. Why they re-established it is that Egypt itself, which is the cause why African countries severed relationship with Israel, Egypt itself was in an accord with the Jews. So Nigeria came back into a diplomatic relationship with Israel. But in 2013, the president then is the first Nigerian president who made an official visit to Israel. And since then, we have bilateral relationship. What I want to say here, when Jews or the Israel state made aggression against any African or Muslims, we severed relationship. But then, we found them, even the Arabs are trying to get close to Israel and form bilateral relationships. That's why African countries are slowly going back to the same relationship with Israel. But we, what can we do now? The best thing we can do now to help protect the mosque of Al-Aqsa is very simple. The road is cleared for us. Nigeria, where we have the greatest population of Muslims. Nigerian Muslims, the rich ones, should get visa from Israeli embassy. And I don't want to hear the Israeli embassy denying Nigerian Muslims visa, because this will all tantamount to something else completely. The Jewish embassy in Nigeria should give Nigerians visa and give them access to the mosque. We have an embassy in Tel Aviv. and give Nigerians access, Muslims, to go and pray in that mosque. It is written in our religion, categorically written, that the Masjid al-Aqsa, that mosque is part of the rituals and rites of Muslims. Muslims should go there. When they go, they pray, like in the praying every month, they read the Quran, they attend lectures there, whatever it is. But as we said, they will not engage in any physical attack, physical, violence against or pro any section, whether the Palestinians nor the Israeli government. The violence there does not disturb us. What disturbs us is the mosque. It's part and parcel of our religious belief. So Muslims should assist the world. We should assist them. Let's go. The Arabs don't go there for some political reason. And let me tell you, Israelis are not afraid of any Arab government or any Arab leader. They are not afraid of them. They are afraid of the Muslims. They are not afraid of Allah. They are only afraid of the Muslims. And since you Muslims, you are afraid of Allah, go and worship in that mosque. That is the first mosque Allah took Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Mecca to, the same mosque where he led in prayer all the prophets. It's a very significant mosque, and we encourage our rich men to go there on pilgrimage. And the way is made clear. We have their embassy. You can easily get visa from the embassy. Now, if they deny you a visa, then you come and tell us, then we know the next step we do. Because the embassy is supposed to give you a visa so that you can go to the mosque and pray. By going to pray there, that means we are making live this mosque. And it's part of the right of Muslims to also pray in that mosque. May Allah help us and assist us. And this is the story of Bani Israel. بسم الله الرحمن الرحيم يو الله يقاوم بيوغا وطن رمضان شكرا دبو ايرا قريه بتلاتين دترى باين هجرا مزو الله صلى الله عليه وسلم راند دك واتو دي دشا تقص وطن مايو شكرا دبو بيو دشا تقص تميلا دي تو كافي مي تفسيري اقوي wato maganar nisabi na zakka. Maganar nisabi na zakka wato hanya mai sauki shine, tunda zakka bata wajaba sai mutum yana da kuɗi dinari 20.
Allah ta malam ga mai musulunci
mai fitara jawsa to kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Allah Muhammadan Rasulullah fara ba da shaida ba mun bota da gaskiya sai Allah ko Muhammad manzon shi ne sunanka Friday to wani suna kake so Anas to ka zama Anas zaka je kai wanka kuma za ku ya maka za ka yi sallah salloli biyu yanzu kafin magariba azhar da asar sannan muna azumi fasting kana jin turanci muna azumi za ka yi musulmai kuma kai azumi tare da su ga taimako daga ɗan uwanka ina wannan musulmi Allah ya taimaka maka to wani sabin zakka shi ne dinari 20 ko ko dirhami 200 to dinari 20 nauyin shi wurin masu gol shi ne dinarin da ya kai nauyi 85 in kana son ka san nisabin zakka sai wannan gram 85 ka buga shi da kuɗin gwal a garinku ko a ƙasarku yau kuɗin gwal gram ɗaya yana daidai da naira 16,500 ya rage 500 akan wancan shekara saboda haka in ka buga nisabi ya kai 1,402,500 wato 1,402,500 To in kana son ka san kuma rubu dinari mafi karancin wato abinda ake yanka sadaki ko to dinari daya ya zama gram 4 da kashi 25 saboda ka rubu in shi ya zama gram 1 da kashi 0.625 ma'anan shi yau rubu dinar yana daidai da naira 17,531 17,531 to diya Allah tsare mu da mu bayar da ko a bamu kada Allah ya sa mu cikin magana diya amma wanda Allah ya garbe shi da diya zai biya dinari 1000 wanda yake daidai da naira 6,000,000 16,000,000 ba 60 ba nawa muka ce gram 1 nawa muka ce gram 1 gram 1 ba mun ce 16 ba to dinari dubu in ka buga shi da a'a ba sha biyar da gram hudu da kwata ya zama nawa kenan gram daya ina za mu samu wato kai 1,000 ka buga shi da 4.25 nawa kenan miliyan bai kai 50 ba zai kai dai ba mai calculator ka buga 1,000 × 4.25 ba to ka buga shi kuma 16,500 70 million haka yi daidai so 70 million ba wani abu akai wato miliyan 70,125 haka ne Allah tsare mu amin wato yanda mutane za su gane dai hanya ce mai sauki to ka karanta to yau kuma Allah zai mana bayanin cikin abubuwan da muna ana maganar kisan bani Isra'il Allah ya nuna cewa mutane ne masu yawan saba umarni in Allah ya ba su umarni suke to yace da Allah ya musu umarni wanda muka karanta jiya cewa su shiga Baitul Maqdis amma in za su shiga abinda Allah kawai yake so su faɗi wata kalima lokacin da suke shiga a kofa su ce hiddatun kuma su shiga suna masu ruku'i wato sujada masu tawadi'i in sun yi haka Allah ya ce zai gafarta musu kurakuran su duka bayan haka kuma zai kara ma masu kyautatawa bayan wannan umarni da Allah ya musu sai yau Allah ya gaya mana ya ce fa baddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum sai wa'anda suka yi zalunci daga cikin su sai suka musanya qawlan ghayra alladhi qila lahum suka musanya magana sabanin wannan wanda aka gaya musu su ce maganar da Allah ya ce musu su ce ita ce hiqqa su kuma mister batrina
yare din da shi wannan sai shi
so wanda yake cinye batiri yanzu na ka samu
yanzu zan so
to alkala ne ka wannan samu to sai Allah ya ce mana fa badal ladina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum saboda haka wa'anda suka yi zalunci sai suka musanya magana wata magana wadda ba ita ce aka gaya musu ba yani fa qalu habatan min sha'ra
maimakon su ce hittatun sai suka ce habba wato suna nufin kwayan kwayar alkama shi Allah yana nufin ku ce hittatun muna neman gafara Allah su kuma suka shiga sun shiga Jerusalem suna cewa Allah a muna neman alkama abinci muke so suka saba ma Allah abin nan umurnin da ya ba su wadakhalu yazhafuna ala asahihim suka je suna jan gindi wato maimakon su shi da ruku'u fantaqamna minhum saboda haka Allah ce sai muka rama daga wannan saba ma umurnin da suka yi muna muka shafe su da azaba farsalna alaihim rijzan saboda haka muka aiko daga sama muka aiko musu wata azaba ita ce rijzan minas sama'i bima kanu yadlimun daga sama da abinda suka kasance suna yi na zalunci me suka kasance suna yi na zalunci shine minat tabdili wat taghyir domin musanya kalmar da Allah yake su yi suka fadi wata wat taghyir da canja abinda kuma Allah yake sai su yi iz ghayyarul al maqul al mafhul sun canja abinda aka ce su fada kuma sun canja aikin da aka ce su yi min amrillahi daga umurin Allah fa akhabarallahu saboda haka Allah ya musu hukuma zalika bi wuqu'il jazri wannan hukuma ita ce da aukuwar wato wata annoba akan su wa huwa al azab qil shine azaba kuma an ce wa huwa ta'un shine annoba da Allah ya same su da ita wa ma ta biha minhum adadun kabir mutane da yawa cikin bani isra'ila suka yi zaluncin nan suka mutu da Allah ya so kuma su wannan annoba wa hadhihi al ibra hiya mawdu' al sura irin wa'annan abun kula iba masu yawa shine mawdu'in wannan sura duk wannan abun nan da yake ba ku labari Allah maganan bani Isra'il ba Allah na ba mu labari tarihin bani Isra'il ba dan mu ji dadi mu yi dariya mu yi mamaki a'a ibar ka kula akwai wani abu wato duk yanda Allah ya yi da bani Isra'il don sakon shi kai ma in Allah umurnin Allah ya zo maka ka saba mishi irin abun da ya same su zai zo ya same ka kun ga wayannan mutanen nan fa aka ce Allah zai ce udkhulu hadhihi alqarya ko su shiga wannan alqarya wannan alqarya ana nufin Jerusalem innan da ake magana ita ce aka ce su shiga amma za su shiga su je da kankan da kai lokacin da za su shiga su ce roki Allah hatta Allah muna roƙonka saukar muna da zulubanmu da muka yi na da kuma su shiga sujjadan suna masu sujada in sun yi haka kuma su shiga ta kofa cewa Allah zai gafarta musu kuma ya ƙara musu hasanat ba sa son shiga ba sa son bautar Allah ba sa son Jerusalem duk ba sa so duk da haka Allah ya fitar musu da annabi Yusha ibn Nun ya shiga da su annabi da lallashi da suka shiga kuma ba wani abu da suka yi sai barna bayan barnar da suka yi kuma Allah ya dinga kawo mutane suna azabta su ana rusa masallacin ana ba abinda Allah bai musu ba dan barnar da suke yi karshenta dai Allah ya alkawali daga zuriyar annabi Ibrahim zai fitar da addini mutanen da za su rike shi su ba za su yi kaman yahudawa ba shine Allah ya fitar da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bashi wannan masallaci Umar bin Khattab shi ya karbi makullin masallaci Baitul Maqdis da hannun shi sai zama masallaci aka gina shi kun san abinda kullum ake kira Allahu Akbar kullum kiran sallah ɗaukaka Allah wannan kiran wannan zikirin Allah shi Allah yake so duk wanda za su yi shi Allah zai rungume shi Allah bai ba ruwan shi da kabilarka da jininka a wanda ya ambaci Allah ya ɗaukaka sunan Allah shi Allah ke so in ka ambaci Allah cikin jama'a Allah zai ambace ka cikin jama'ar da tafi jama'arka in ka ambaci Allah cikin ranka Allah zai ambace ka cikin ranshi to musulmai mu kai ne ke ɗaukaka sunan Allah mazo Allah sallallahu alaihi wasallam dan darajar da Allah ya bishi a cikin mutane sai Allah ya ce warafa'na laka zikrak sai muka ɗaukaka ambatanka shi yasa ana kiran sallah bayan kabbara Allah Allahu akbar sai kuma azo ashhadu an la ilaha illallah azo kuma ashhadu anna muhammadan rasulullah ambatan annabi a cikin kiran sallan nan ɗaukaka ne Allah ya yi mishi shi kadai saboda haka kada ku yadda a ɗauki sunan wani bashar mutum a yi ɗaukaka sunan shi ana labbaika da shi wannan ya zama Allah manzo Allah sai da nafsi wa rafa'ana laka zikra sannan ake ambata sunan shi amma a talbiya in ka je umra ko haji to ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ambata sunan wa ake ambata sunan Allah shi kadai shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ko talbiya ba ambatan Allah ba ambatan manzo Allah ba mutumin da ake tambaya har sai ka kai arafa kamar mawqif sannan zaka tsayar da talbiya wurin malik kuma shine angantaccen abu domin ka iso ka roki Allah abinda kake so ba ambatan dan mutum amma kiran sallah khams salawat Allah ya rafa asuna annabi sallallahu alaihi wasallam a bace shi saboda haka babu wani mutum da za a kira shi babu shi hayyan ko mayitan to wannan mu da muke addinin gaskiya sai Allah ya dauko baitul maqdis ya ba mu ingo ku rike har abada nan ne nake so ku gane amana ce Allah ya ba a musulmi baitul maqdis ku rike shi har abusa qaho in kuma kuka koma kaman yahudawa ya zama ba Allah kuke kira ba kuka canja to Allah zai zo muku da azaba kaman yadda azabta yahudawa amma Allah ba zai tozartar da alkawalin da yayi annabin shi ba cewa wannan masallaci zai tsaya har ranar tashin kiyama masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine limamin masallaci shi yayi ma annabawa sallah a wurin an ba mu kenan to kada ku yarda duk inda musulmi yake a duniya kada yarda a rusa wannan masallaci yana da rai domin shine alamar annabci alittafansu ahlul kitab je na gaya muku su kafin isra'il wallahi ba ta tsoron wata hukuma ta larabawa ce ko ta musulmai ce ba wata hukuma hukuma da take tsoro babu kuma duka shugabannin mu duka na musulmai bidon istisna in za a yi wata ila sai turkiya mutanen turkawa su kadai ne suke da wani abu da za su taka su fada saboda haka abinda ke hana su taba wannan masallaci jama'a ta musulmi ba hukumomin musulmi ba wannan kasa 1973 mun yanke alaka da wayannan yahudawa domin sun kai wa kasan Egypt kasa Africa farmaki aka yanke alaka bayan haka 1992 hukumomin wannan zamani sojoji suka maida alaka da Israel me yasa kuka mayar suka ce to ai mun yanke alaka ne da Israel domin Egypt Egypt inda kanta ta dauki kanta Sadat ya kai ma Israel ya ce mai sulhu a dawo da alaka to in ka bata da wani dan abokinka shi abokinka yaje shirya da wancan to kai me zaka ce kuma Allah wani bakin ciki da wancan aka dawo aka maida alaka amma dai duk musulmi a wannan lokacin mala ya inkari ba sai zama tun 1992 ana da alaka da Isra'il a kasan nan 2013 shugaban kasan wannan zamanin ya tashi ta kaman ya kai ziyara ta gwamnati wannan kasa kuma yaje Jerusalem ya komai ya nuna alaka Isra'il da Najeriya ta dawo har shugaban kasar Najeriya kai mata ziyara saboda haka akwai alaka yanzu duk wannan abin da ake yi yana bukanta ma musulmai rai amma ina so gaya muku akwai wata hikima kuma kaman yanda Allah yi wa bani Isra'il istidraji akwai wani abu a cikin nan wanda ke kad ya zama kuma alheri ga musulmi me alherin kamar yadda na gaya muku ba tsoron gwamnatin suke yi ba ba wata gwamnati take tsoro saboda haka dan an yanke alakan nan bai kara wa Isra'il ko rage mata wani abu domin ta bayan kofa suna yin abun nan da ba a so Isra'il yanzu haka man da take samu cikin jiragen samanta da komai daga kasashen Larabawan nan da suke cewa Isra'il maƙiyanmu ce daga nan suke samu jirgin ruwa zai dauko mai da tutar America da ya shiga teku sai ciye tutar America sai tutar Isra'il yaje kai wa Isra'il ko aksari man sata ne saboda haka maganan embassy da ba embassy ba ba shi bane kai yanzu kai musulmi da muke magana da kai suna ta suna tamatocen su Isra'il a hada alaka to an hada abu da embassy to an bude shugaban mu har ya je kasar abin da ya kamata yanzu musulmai su fara yi akwai wani rukuni na pilgrimage wato na haji haji wurare uku ake zuwa haji addinin musulunci haji ana zuwa wato Ka'aba ayi umra ana zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takalai ba wai ka je umra ba haji ba takalai kawai ina za ka takalas ka hada kayanka kawai za ka je wannan masallaci dan kawai kai ibada me za ka yi a ciki kai sallolinka kai karatun qur'aninka ka ji darasi abinda kai kake nan to takalas za ka iya daukan jikinka ba inda za ka sai baitul maqdis to inda babu alaka ba zai yi ba amma yanzu akwai alaka har shugaban mu ya kai saboda kan masu kudin mu ɗan Najeriya mu ne ma wannan nauyin yafi akan mu domin yawan musulman mu da kuma azzikin da Allah ya mawa su a cikin mu ka kai passport ɗinka embassy na Isra'il a Abuja in go passport ina ina zaka zan je ziyarar Masjid al-Aqsa ku bani visa don Allah ku gwada su domin wallahi in ba su bada visa nan ba to su tattara kayan su su bar Najeriya me amfanin su in sun ba mu visa in za a je da yawa a bi pilgrim bus tunda a yi pilgrim bus a je a kai mu baitul maqdis mu je mu ibada hakan nan da kai babban jihadi ne domin yarjejeniyar United Nations yarjejeniyar ta United Nations da aka yi kowa ya rataba abinda ke hana mu su kai muna hari mu kai musu hari a zauna lafiya yarjejeniyar cewa wurin ibadan mutane kada a rusa shi wurin ibadan mutane kada a rusa to zuwan mu wannan masallaci muna kai hajjin mu can ya ƙara tabbatar da cewa wannan masallaci ba na Falastinawa bane kawai masallaci ne na musulman duniya kuma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yaje a al'umman nan ya fara nuna muna sunnan aje ayi sallah aure eh
kowa amma ga don Allah
to kun gane wayan ko to ai kuma kowane matsala da nata ne halli in ka zo kasar Saudi Arabia kuma sai aka ganka da bizan ne aka ganka da bizan Isra'il wai kuma ba za ka shiga Saudi Arabia ba kun san me yasa wai domin Saudi Arabia tana gaba da wa Isra'il saboda ka in ka shiga Isra'il aka ganka da passport ka shiga Isra'il kai musulmi ne to ba za ka shiga Saudi ba to ko da yake naji shugaban su na yanzu shi kansa yace Saudi Arabia tana so ta gyara alaka ta da Isra'il naji haka shi yaro ana so gyara alaka da Isra'il ya faɗa haka abin da ya gani shi kuma ya zo ne yace munafunci muke yi wannan bude cinema da wannan abubuwan nan da yake ai ya san akwai sha'ab mutanen ne a ciki da yawa masu son abu yace me me yasa muke munafunci mu yi kai a ba wai ina cewa abin da yake daidai bane a'a ina ga ma me yasa yake wannan abu to yanzu mutumin da billahi yayi haji 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 ya kai inda ya kai yayi umra 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 ta kai inda ta kai fi sabilillahi ya bada kanshi fi sabilillahi yaje yayi umra yaje yayi wannan baitul maqdis in an hana ka saudi arabia to ya ka hana ka sai dai sai haji alhamdulillah ni dan da kuke gani haji 22 nayi saboda ka wani da wani zai biya mu ni na da zan kai Israel embassy in je Jerusalem kasu sai kasu banni in je nayi haji 22 alhamdulillah amma kuma duk magana ce ba sai sun da passport din ba ko ba gaba amma immigration su je su ba saboda haka kada mu yadda na tsaya akan wannan mutanen nan Allah ke ba mu labarin su mabannata masu sabon Allah duk abin da suke yi ba dan Allah suke ba Allah ya nuna muna san Baitul Maqdis din nan ba suna son shi ne dan Allah ba ba suna son shi hiddatan ba suna son shi ne habbatan duniya shi kuma Allah na son mai son ya gafarta mishi ya daga sunan shi ko ba mai daga sunan Allah a cikin addinin duka sai musulunci saboda haka kada mu yadda ya zama mana jihadi musulmi mubi pilgrim na krista muje Allah ya taimake mu
Allah ga ta malan ga mai musulunta mace
to me yake take ji Hausa take ji to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi na karshen su Muhammad muna so ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا رسول الله
واشهد
ان محمدا رسول الله to kin bada sheda ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad manzon shi saboda kin zama musulma me sunanki me to wani suna kike so na musulunci Fatima Zahra alhamdulillah suna mai kyau kina da miji to Allah ya baki miji na gari to yanzu akwai sallah da zaki wanka tukunna akwai ya miki sallah akwai wa miki azumin da muke yi da abubuwan da ya kamata ina ya taimako za ta taimako bayan Allah musulmi suka taimake ki da shi to wasalhum shine malam yace wa min amsalati mukhalafati bani isra'ila awamir Allah a cikin ko misalai dai na sakawa bani isra'ila suke yi na al'umulin Allah shine qissatu ahli qaryatin lati kanat hadirat al-bahr wato qissan wayannan mutane na bani isra'il wayanda suke a wata ƙarya wadda take wato bakin teku fi amri sabti na al'amarina rana as-sabr كما قال تعالى خطابا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما ان الله يفدا يلا مي مغنا تاري دا النبي شي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتي وان النبي صلى الله عليه وسلم وسالهم يا محمد توبيخا واتو كاي منزو كتنبيه سو كانا مي زرجين سو عن القريه التي كانت حاضره البحر اكن wannan labarin wannan alqarya da ta kasance tana gefen teku mujawat albahr alqurzum tana gefen bahr al-qurzum shine bahr al-ahmar wato red sea wahi aila ma waqa bi ahliha abinda auka zuwa ga wato mutanen ta وكانت واقعة القرية المذكورة في زمن داود وأن العمل يفعلون لوقت النبي داود ليس المقصود باعنا مفين باعنا معرفة من هم من هم بل المقصود معرفة ما يقع على ما كان مثلهم في ترك الانتصال لأمر الله والبعد عن نهيه نيتي وليس المقصود بابن داكي نفي باعنا معرفة من هم Allah ya ce annabi ka tambaye su maganan wannan alƙarya da ta kasance a gefen bakin teku nan ba a son a san su su waye ba shine maksudi ba amma abin da ake so ana so a san abin da yake faruwa a irin mutanen da suke irin wannan aiki nasu na me na bin kimbin umarnin Allah da kuma yin nisa daga abin da Allah ya hana dan Allah ya hana abu ya kamata kai nisa da shi in Allah ya umurni ya kamata kai shi to in ka ki sai Allah ya maka wata azaba ko Allah ya maka wata jarbawa shine ake so ba wai sanin lalle wace gari bane ko da yake tarihi ya nuna wannan gari na Ayla
tana ga ta malan ga mai musulunta mace
to ashhadu an la ilaha illallah kace wa ashhadu anna muhammadan rasulullah محمد رسول الله واتكنا كنا بعد شيء ابو ام باوتا على جسد سي الله كو منزو الله محمد شيني منزو شي من سننك انا
نادي
مي
سننا
تو وانا سننك يسو بالقيس سننا لك كنا ده ميجي تو الله يباكي ميجي نغري تو ينزاكي وانكا sannan kuma akwai salloli da azumi akan shi za a bayyana miki ga taimako ɗan uwanki musulmi suka baki na koyon addinin musulunci kan me muke ne wato maqsudin abinda ake nufi da ƙaryar nan da Allah na so was'alhum 'anil aila allati da Allah na so sai ga mana sunanta to tunda Allah bai faɗi sunayen abubuwa ba ba ainihin abubuwan ne maqsudi ba ana so ne kai kiyasi in kai irin wannan to abun zai shafe ka shi yasa muke nanata muku duk abin da ake faɗa na bani Isra'il akwai abun kula da shi to kuma dole sai mun tsaya mun kwatanta da zamanin mu wancan bani Isra'il na lokacin annabi Dawud ne to wannan bani Isra'il na zamanin mu fa kai zai yi kai ma ka rikide kai kanka ka rikide ka zama ba Yahudi ba ka sani ba domin Yahudanci shine ka bi umarnin Allah ka ci shi Allah ya hana abu kuma ka je mishi to izi aduna fi sabti me Allah ya jarabe su wayannan mutanen wato lokacin da ya tadun suna yin ta'addanci wato suna ketar haddin Allah fi sabti a ranar al-sabar bi saydi samakin ma'murain bi tarkihi fihi sai sun kazuwa suna yin su suna kama kifaye ran al-sabar al-hali Allah haramta musu wannan kama kifin shi yace izko zarf ya'duna ta'tihim hitanum yawm sabtihim sur'an Allah ya jarabe su wato kifaye sai su zo musu yau musarranan asabar shur'an ga sunan bayyane kuma ɗaya bayan ɗaya kifi mai yawa bayyane su zo musu ruwa wurin da yake kafa ma bakin teku wa yawma la yathbitun zahiratan 'ala al-ma'i wato ga sunan bayyane akan ruwa wa yawma la yasbituna amma ranar da yake ba sa yin sabar ma'anar shi kenan dan asab shine ranar hutu ya kamata a ce ya'duna fi sabti wato suna ketare haddi ranar hutu ma'anar sabt ranar hutu kuma ba sa lokacin da ba sa hutu yana la yasbituna ba sa yin hutu la yu'azzimuna sabta ay sa'ir al-ayyam wato ranar da ba sa girmama wannan sabt shine bacci da abin nan ai ana aiki kenan ai sa'irul arawain na ku da sura rage la ta'tihim islam min Allah randa ba sa yin randa suke aiki sai gashi kifin ba sa zuwa kazalika ko kazalika nabluhum bima kanu yafsukun haka nan dai muke jarba su da abinda suka kasance suna yin fasikanci to kun ga wannan shine ta'alilin abinda Allah ya sa suka yi zalika nabluhum bima kanu yafsukun in mutum ya zama fasiki akwai istidraji sai Allah dinga mika mishi abin nan da Allah ya hana shi amma Allah na yi ne dan ya kama shi wata rana saboda haka dan ka same ka cikin wata irin ni'ima kada ka ce kuma wai Allah na son ka ne a'a zai Allah na maka istidraji ne ya zaka gane kana kan gaskiya ka duba rayuwarka na miƙe kan hanya to in ka miƙe kan hanya wannan bushra ce amma in ba kan hanya take ba kana laifi kuma kaga Allah ya bude maka to wannan istidraji ne ma'ana akwai randa Allah zai kama ka to haka Allah ya kasance yana jaraban mutane wanda suke fasikai domin wayannan mutane sun kai ga wato sabawa Allah da fasikanci wanda yake har ya zama sun zama abin misali wanda ake dukawa mutane yace walam masadu as-samat iqtarafat al-qaryati iftaraqat al-qaryati athlatan thuluthun sadu ma'ahum wa thuluthun nahawhum wa thuluthun amsaku 'ala as-saydi wan-nahyi to lokacin da Allah ya hana su cewa ranar sab ta kuyi aiki sai kuma wannan ƙarya aila sai Allah ya jarabe ta dan fasikancin da ke cikin wannan alƙarya sai Allah ya jarabe ta da kifi su yahudu an hana su dukkan wani aiki ne duk inda yahudu yake an hana shi aiki su ma wayannan mutanen aila an hana su aiki an hana su cikin aikin da aka hana su yin su kama kifaye to su kuma suna bakin teku ran asabar sai gashi kifaye su zo suna bugar juna har bakin teku kaman ka dauka ran asabar asabar na karewa kuma sai su watsi kun ga jarabawa Allah ko sai wani mai cikin bai masila yace to abin da ya kamata mai kanal mai wani rami ya shigo cikin kasa shi ma ka san in kai rami daga teku ruwan tekun ma zai biyo rami ko sai mai wani kududdufi kuma a cikin kasa mu bar shi haka nan abinda kawai za mu yi ranar asabar abinda kawai za su yi ranar asabar shine in kifin nan ya zo sai bi wannan ramin da suka yi ya je fada cikin kududdufi ya ta fada cikin kududdufi abinda kawai za su yi ranar asabar shine su dake yanyan mata yi saboda karan lahadi masha Allah ran lahadi ga kifi nan sai ta ce su ta kamawa to da suka yin haka sai aka samu wa'ansu daga cikin bani Isra'il masu gaskiya masu adalci suka ce kun ga Allah ya hana mu yin su saboda ka kada mu kama wa'annan kifayen ran asabar sai wa'ansu kuma suka ce mun yadda kuskure ne to amma kai mai wa'azin nan me ya dame ka da wa'azi ka kyale su kawai mun san kuskure suke amma ka kyale su to kun ga kenan sun kashi kashi uku masu hana ayi wa Allah sabo masu yin sabon yan ba ruwan mu da kowa sabo da yan ba ruwan mu suka kashi kashi uku to haka kullum in ana barna mutane uku ne da mai barnan da mai hanawa da mai kuma shi bai barnan amma kuma bai hani ba wai barnan su ba a'a kuma ba sa hanawa haka mutane ce kaso kashi uku ana kenan iftara'at sai ta rabu athlasan wato thuluth guda uku a akwai shi athlas to ci gaba wai to sai Allah ya gaya mana wa'iz yani utifa ala iz qablahu wato duk iz da aka faro ne tun farko Allah yake hada wannan iz qalat ummatun minhum lokacin da wata al'umma daga cikin su cikin wato mutanen aila lam tasud wa lam tanha liman naha ita batayi wato bata kama kifi ba kuma ita kuma bata hana ga mai kamawa ba ita batayi ba kuma bata hana mai yi ba wannan umma tace lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida suke magana da mai hanawa shin me yasa kuke yi wa wa'annan masu barnan wa'azi wanda mutanen da kusan cewa Allah halaka su zai yi koyi musu ta azaba azaba mai radadi domin masu hanawa suna gaya ma wa'ancan kun san yanda Taurat ta gaya mana fa babu aiki ranan sabt kuma wanda yi Allah yayi alƙawarin zai mishi azaba ko zai halaka shi ko ya mishi azaba saboda kan masu hani suna tsoratar da su su kuma wa'anda yake ba sa su din kuma ba sa hanawan sai suke magana da masu hanawan lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum me yasa za ku yi wa mutanen da Allah zai halaka me yasa za ku musu wa'azi tunda Allah zai halaka su fatattu ne za su halaka me ne musu wa'azi ya kale su Allah ya halaka su sai wa qalu mau'izatuna ma'zira yani na'tazi biha masu wa'azin suka ce wannan wa'azin da muke yi muna bayarwa ne dan mu yanke uzuri ila rabbikum mu yanke uzuri zuwa wurin ubangijinku la'alla ko lianna nunsiba ila taqsir fi tarkin nahyi domin kada a jingina zuwa ga gare mu gazawa a wurin barin hana mutane barna wala annahum yattaquna as-sayr ko kuma la'alla ma wannan wa'azin da muke yi za su bar wannan su da suke na kama kifaye to kun ga wannan al'umma da ta ga ana barna koda ba za ka iya hana barnan ba wa'azi yana da amfani ɗayan biyu na ɗaya za ka yanke wato uzuri a gaban Allah ranar tashin kiyama cewa Allah ni abinda ka sanar da ni na isar ka yanke uzuri saboda haka in wani abu ya samu kai da ka faɗa wannan ba mai zarginka na ɗaya kenan fa'ida ta biyu kuma zai yi la'alla wa'annan mutanen da kake gayawa zai yi a cikinsu wani kuma don rashin sani ne ya ji ya bari saboda haka duk aibi shi ne kin yin amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar duk yanda ka ga barna kai kokari amma da uslub yanda za ka karɓe ta ko dai ka yanke uzuri wurin ubangiji ran tashin kiyama ya Allah mun faɗa koko wanda kake wa'azi wani yana da saurari wani zai ji ya amfane ta to falan ma naso معذرة إلى ربكم إيه؟ يا شافي أي دو أبن دا أكي فتاة أنا نبني إسرائيل دو كان شي إندي باو النسي يزوبا يا شافي ومن العاملكم منكرا فليغيره فيل إيه هكا wato wanda akwai sauki akwai za mu zo kan ayan yanzu haka insha Allah lima ta'izuna qauman Allah muhlikuhum ko tu'azzimuna a cikin hashiya to amma da ne magana shi ba to nafsi ne lima tu'azzimuna haka ne lima ta'izuna ba tu'azzimuna ba kuskure ne cikin nafsi ba cikin sharhi ba Allah ya saka da lere mimun za a cire kawai yawa to lokacin da wa'ancan ke hana wa'ancan koko suna tambayan su lima me yasa kuke yi ma wa'annan mutane da kusa Allah zai halaka su ko ta azaba mai radari to falan ma nasu taraku ma zikiro bihi da suka mance aka ce masu hana wanda wannan kowa ya mance kowa ya ci gaba da sha'anin shi lokacin da suka mance abin da aka tunatar da su wa'idu bihi yani falam yarji'u suka ki barin yin wannan su a wannan ranar asabar anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i saboda ka Allah ce sai muka tsirar da wa'annan da suke hanawa daga wato barna wa akhadna alladhina zalamu sai muka rike muka damki wa'annan da suke azalunci bil i'tida'i wanda suke ketare haddi wato aiki ranar sabti muka muka kama su bi azabin ba'is muka kama su da azaba mai radadi mai tsanani wa qur'a bi nun al hamza bima kanu yasukun da abinda suka kasance suna yin fasikan shi min khalafatul wa'zi wa dhikr na sabawa wato wa'zi da kuma zikiri to kaga nan da mutane suka mance suka ci gaba da barna sai Allah ya fitar da wa'ansu wanda za su musu wa'zi wa'azin ya kici barna ta ci gaba sai Allah a wannan aya nassan sai ya ce anjaynal ladina yanhauna 'anil su wayannan dake hanawa sai Allah ya tsirar da su daga azabar da za ta zo ashe kun ga kullun in ana barna wayansu suna cewa a wayannan dake a din nan Allah zai tsirar da su in azaba ta zo amma shi ma da sharadi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce kamar yanda Bukhari Muslim Malik ma rawato shi cikin Muwatta cewa a wani lokaci kuma za a zo Allah ya azabta dukkan mutane da laifin wayansu kadan yaushe kan zo haka da mai laifin da mai hana ai laifin da wayanda kuma ɗan ba ruwan mu ba sa laifi ba sa hanawa wani laifin in ya kai laifi Allah zai gama gaba ɗaya garin ya halaka wace irin hala ce idza ammal khabar in lokacin da barnar ta game gari ko ina ko wani lungu ana shan kwaya ana zina duk inda ka waiga kowa ka waiga to irin wannan in azaba ta zo da mai yi da mara yi sai ta afka mishi shi yasa Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wannan fitina to irin wannan shine muke tsoro shi yasa dole ci gaba da wa'azi dole a ƙara taimakawa wurin wa'azi mukan tsananta game da wa'azin mutanen karkara da mutanen ƙauye wallahi wa'azi bai kai musu koyarwa bai kai musu ba ma kashe kuɗin mu akan su mutane ne kamar mu risalar nan tana hannun mu amma wani abu na son duniya ya hana mu isar da wannan risala domin me ba ma kashe kuɗin yawanci masu kuɗi in ka tambaye su me yasa ba kwa kashe kuɗin su ce nawa muka bayar mun ba group kaza ba sa yi cinyewa suke yi kun ga kenan malamai masu da'awa ma suna da nasu laifi domin da suna karɓan kuɗin kuma a ga aikin da suka yi da masu kuɗin za su ci gaba ba wai malaman masu kuɗin su ma wani lokaci su ma uzuri ne suke bayarwa don kasu bayar domin in malam A ya ƙi yi to akwai wani malami B ko C ko ba haka ba zai yi koko ka jawo malaman duk wani mai kuɗi ya jawo malamai ku zo in ga kuɗi ku je wuri kaza za su je domin ba mai iya tara malamai sai mutane biyu mai mulki da mai kuɗi mai mulki da mai kuɗi da ya ce malamai ku zo za ku ga kamar kuda sun ga ƙwallon mangwaro amma kai ta wa'azi ku zo fi sabilillah ku zo mu yi aiki ina to shi yasa mutane an musu a ƙauye ba ilimi to me yasa ake neman kuɗi wani zai ce me yasa ake neman kuɗi ai ba inda ake neman kuɗi kamar da'awa ka wani malami ke cewa ba menene ba da'awa ba me ba da'awa ba wurin da ake neman kuɗi kamar da'awa domin malamin nan shi ma mutum ne yana da iyali yana da yara dole ka bashi kuɗin da zai rike iyalin shi yaran shi na karatu shi ma ba zai je yana karantar da wayansu ba ya shi ne kan hanya ba zai bar iyalin shi ba abinci ya je yana koyar da mutane saboda haka a samu malamai a wadatar da su a kai su koyar da mutanen nan in kun san wani abu wannan jama'a da ake cewa jama'atu nasrul islam kullu yana maimaita tarihin ta domin shi na amfani tarihi irin wannan jahilci ya kai malam da saddauna da su malam abubakar imam da sauran palm sect na wannan zamanin ɗan boko masu aikin gwamnati da suka ga barnar da ke cikin al'umma na jahilci da kuɗin su salarin su na suka fito da shi suka hada akwati haƙin su na farko fan 35 na gwamnati suka hada domin me domin a shiga ƙauye a koyar da mutane addini shine wannan jama'atul nasrul islam ba wuri bane na wai a tara mutane kowa yana neman abin da zai fitsa ko ko wani wuri ne a ce wani kaza maganan aiki ne to da tarasa yin wannan aiki ku tsaya mai adalci da tarasa yin wannan aiki sai Allah ya fitar da wayansu malaman suka yi shi jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna akwai kauyen da ba su shiga ba to me yake samun jama'a din rashin in an yi wa'azi kuma a ajiye malamai da za su koyar me yasa ba ku ajiye malamai da za su koyar to wa'azin ma yaya muka tara muka zo balle kuma mu samu guzurin da za mu ajiye mutane ma'ana abin da nake gaya muku tunda an samu jama'atu za su bi da har kuma suna tana wannan wa'azi to ya kamata a hada kanta a hada kan wannan jama'a wallahi in gwamnati na so kun ga na rutsu muku da Allah in gwamnati na so gobe goben nan za ku ji jama'atu za su bi da wai qamatu sunna ta zama kungiya daya in tana so kuma lokacin da muka yi yunkurin nan president da kanshi president a nan arewa house mun gayyace shi ya zo na kuma ya ga matsalar president yana nan ya san maganar a hada ta to in an hada jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta zama kungiya daya kuma a tara malaman su yi zabe a cikin su officials zabe ba irin zaben INEC ba fa zabe sosai na zabe domin na ji an tafka wani abu wannan zabe da aka yi na state house kun gane a yi zabe mai kyau sannan a yi kwamiti na kuɗi in an yi kwamiti na kuɗin nan ba hannun malaman nan a ciki da ka cire hannun malami daga kuɗi shikenan maganan munafasan shugabanci mai ba za a samu sauki to me yasa muke cewa gwamnati ta yi amfani da su domin haƙƙan wallahu yashhad mutane ne da kuɗin su da kwabon su da taron su suka taru suna zuwa wa'azi ba mai taimakon su kun ga malam na da alaka da abin nan ko a Saudi Arabia ko to ina son gaya muku jama'atu za su bi da kamar sunna ba su saba karban kwabo daga Saudi Arabia ba na abubuwan da suke yi na wa'azin su duk mutane daga ciki suke yi wata rana mun ji Rabi'atul Alam Islami da malam ya zo da yan kwamiti na sutan bellan nan suna neman taimako a gabana malam ke gaya musu yace kun ga ban taba Rabi'atul Alam Islami da ni aka kafa ta tun lokacin saddauna ban taba rubuta musu ina neman taimako ba amma tunda maganar masallaci ne akwai kuma kwamitin masallaci bari mu rubuta a ba man na masallaci a taimaka a yi wannan gini a lokacin da nace mallam yanzu duk wannan wa'azin da izala suke yi ba wani taimako da ake basu babu taimakon da ake basu saboda haka kada wani tsammani Saudi Arabia ta taimaka ma izala wallahi bayin Allah ne da kwabon su da gumin su suke fita suna wannan wa'azi to tunda akwai ta masu yi fi sabilillahi da kuɗin su in gwamnati tana son gyara da gaske sai ta ba me yi ba wai za a yi wata kuma kungiyar bace domin duk wata kungiya da ta zo me take yi abinda muke so a gyara izala a yi zaɓe a yi kwamitin kuɗi in an yi wannan za a shiga ƙauye a koya mutane addini domin in ka koya ma mutum addini ba zai zama ɗan ta'adda ba ba zai zama ɗan sara suka ba ba zai faɗi yaran mutane ba to ba shi ne ake nema ba to ai shine security vote. Mun shagaya musu akwai wani meeting da aka yi nan ina je tana gaba tana na ko da tuttumali gwamna na garin nan krista suka yi kiran wannan meeting abin sai na ga muku haka dole mu fito kurukuru mu ga wa kristocin da muke zama da su a kasan mu ga musu ba wai mu musu munafinci ba wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matukan ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaman yahuda wannan in ba ta yi la ilaha illallah rasulullah ba sai Allah ya fitine ta da azaba sai Allah ya fitine ta saboda kullun lokacin muke so mu dawo addini sai kirista su yi islamization of islam of nigeria wai za a maida nigeria islam a'a islam nigeria na nan nigeria islam na nan islam din shi ba maganar islamization bane in kuna son zaman lafiya in kuna son mu maganin boko haram kuna son mu maganin wannan da kaza to dole ku yadda hukumomin mu su shiga cikin al'amarin addini ba za a bar shi a mutane ba kun ga da aka bar shi a mutane gashi nan an shi'a sun fito sun an kasa maganin su kauye ake shiga ana tutan mutane boko haram ya fito ɗan kana kaso sun fito ɗan hakika sun fito ga sunan iri ana tutan jama'a amma da sun taimaka an koya mutane sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku ga duk fitinan nan gaba daya kaka Allah ya dauke muna daga wannan kasan nan kuma sai ku ga Allah ya kawo albarka ta kowa ya samu amma matukan ba a yi haka ba ina ga ya muku kun gare lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azibu azaban shadida qalu me ma'aziratan ila rabbikum kun ga ina faɗa wannan abu wallahi ma'aziratan ila Allah in gwamnati bata saka hannu ba aka koya mutane addini to fasadin da za a gani yanzu misali ne hadari ya taso ba wanda ya tsira ɗan sanda uku suna kare mutum aka bindige zuwa Sokoto ko ba haka ba to an bindige ɗan sanda a Sokoto balle wani wuri dole sai an zo da ƙarfi an taimakawa addini shi kaɗai zai cire mu daga wannan azaba kuma za mu zo kamar yadda muke karantawa ayoyin nan Allah na azabta mu ne domin ƙin bin umarnin Allah tunda Allah ya azabta zuriyar annabi Ibrahim bani Isra'il dan ƙin bin umarnin shi da barin abin da yake a hana da Allah ya azabta su to mu ma wallahi in ba mu yi ba Allah zai azabta mu saboda haka muna kira jama'a ita jama'atu za ta bi dawai sai wato sunna ta haɗa kai gwamnati ta bada gudunmuwa ku kuma jama'a ku bada gudunmuwa akwai wani abu yawanci gwamnati dan siyasa zai ce to ai ku kuma in kun ce kuma me zamu yi ma kuma yan dari ko kuma me zamu yi ma yan kaza wallahi ba a cin nasara da wannan yanzu muke maganar Saudi Arabia da Ali Saud mutane ne kauye dir'iyya hakimai ne na kauye ba a ambatan su ku duba dir'iyya ba su cikin littafin fiqh amma da Muhammad bin Abdul Wahhab yazo da tauhidi suka rungume shi me Allah ya ba su kasar gaba daya Sheikh Usman Dan Fodio da sarkin Gobir na Isa da ya rungume Shehu da yanzu sarkin Gobir din nan wakila da zuriyar su ne suka yi wata mamlakatul Gobir a kasar Najeriya amma sai ya ki Shehu sai Allah ne durmiyar da shi duk wanda ya rike tutan tauhidi shine Allah zai daukaka da za mu samu wani shugaba ya rike wannan tutan tauhidi da la ilaha illallah ba ma Najeriya ba wallahi za ku yi mamaki iyakan da za mu kai Africa nan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma
Allah mun sada da Muhammad wa ala alihi 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 maza da mata ya raba musu a wannan masallaci
maka wannan
masallaci an kada Allah ya kike da biyin da ba shi lafiya sannan kuma
mahaifiyar shi da Allah
sannan kuma akwai abin da yake hakimin
kurmin mashi
mahaifiyarsa ba ta da lafiya
a tara su ne yake so a mai addu'a da kuma Murtala Abdullahi mai rago shi kuma bai da lafiya
shi ma da rago
bai da lafiya Allah ba shi lafiya
shi ba ba mun yi addu'a wancan ranan da fara suka wuce ko mun masa addu'a Allah barkin da zai ba shi lafiya wannan kuma Allah ya gafarta masa wannan bawan Allah kuma ya kawo naira 500 na kwamitin zakka Allah ya saka mishi alheri akwai mutane da dama da suka kawo mana iftar da muka yi gabatarwa a nan lokacin shan ruwa ba da miliyoyin su ana ceta bayan Allah kuma Allah ya saka musu da alheri mutane da yaba daban-daban wata bayarwa Allah ta kawo tunani yarka da kuku yarka da kuka ba ta biya da mariki wani lokacin da ya yi kawai a kaya mana Allah ya biya mana bukari da ya saka mata da alheri
ok so na
fata akwai mutane da dama waɗanda ke rukun addu'o'i muna rukun Allah muna kawar son da wannan ibada da muka yi wannan wata har ma kuma da muke ibada a cikin shi Allah ya biya mana wannan rabbana hadina bi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antar rahhab ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu ilana shu'ana kullaha wa la tajidna ila anfusina darat ayn سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.